Komandar rundunar soja na Operation Lafiya Dole, Major General Olusegun Adeniyi ne da ya mika waɗannan yaran da skara da 'yan mata guda biyu da kuma yara maza guda 23 ga gwamnatin jihar Borno, inda ma ya jawabinsa yana mai cewa:
"Children are treated with insurgency are commonly subjected to abuse, and most of them witness killing and sexual violence, regardless of how they were treated and the roles they play."
Yace yaran da suka samu kansu cikin wannan matsalan tashin hankula, an kashe wasu daga cikinsu, wasu kuma sun fuskanci matsalan fyaɗe. Don haka ba za mu kauda kanmu kan yadda aka sa su cikin wannan harka ba, ko kuma rawan da suka taka. Dole dai mu taimaka musu, mu ga mun cece rayuwarsu.
"Children seated here today have been adequately profiled and their roles in Boko Haram are certain as supportive and non-violent. Some of them are children whose parents were arrested for terrorist offenses."
Ya ce waɗannan yara da suke zaune yanzu hakan an tantance su kamar yadda ya kamata. Wasu daga cikinsu an kama su ne da ake zargin iyayensu da ta'addanci. Don haka muka ga babu wata hujja zai sa mu ci gaba da ajiye su tare da iyayensu, ke sa muka sallabe su. Yanzu haka za mu mika su ga gwamnatin jiha. Hajiya Zuwaira Gambori ita ce commissioner ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno, da kuma ta karɓi waɗannan yaran a madadin gwamnatin jihar.
"To a takaice dai, yau mun anshi yara guda 25, biyu cikinsu mata, 23 yara maza. Yanzu za mu kai su Bulunkutu Transit Center. Dama mun saba rike ire-iren waɗannan yara. So yau ɗin ba wai wata sabuwar abu ba ne, dama mun saba yi. Muna da kayan aiki a ƙasa, muna da tallafi wurin UNICEF. Gwamnatin Borno ta ɗauki nauyin rike yaran nan, a koya musu sana'a, bayan sun gama kuma a sallame su su je su gaba da amfani da ilimin da aka ba su da kuma sana'an da suka koya."
Ya batun karatu ganin cewa yara ne ƙanana wanda bai kamata ce sun fitar daga shekarun makaranta ba.
"Ana zuwa ana koya musu a ciki yanzu, domin duk abin da za mu yi sai mun yi shawara da shugabanninmu na tsaro. Yara ne, kun san halin da suka fito, so dole ba yadda ake ma sauran yara da suke tare da iyayensu a gida za a musu ba, amma ana zuwa ana koyar da su."
Ita wakiliyar asusun tallafa a ƙananan yara Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jihar Borno, Gillian Walker, ta ce suna riƙe da wasu mutane da suke kulawa da su tun daga watan Satumban 2017 da suka tasamma 15,474, da kuma ƙananan yara da aka saka 1,637. Kuma mun samu nasara ƙwarai da gaske wajen haɗa waɗannan yaran da iyayensu.
"Still needs to be done. There are still children in the rank and file of armed groups. There are still children that need to belong back with their families. We can call on all parties of conflict to stop the recruitment and use of children in any role."
Tace ya kamata a ƙara yin wani abu, don yanzu haka akwai ƙananan yara da dama da ke cigaba da gararan ba a kan titina. Akwai yara da dama da ya kamata ce yanzu haka suna wajen iyayensu. Don haka muna kira da dukkanin ɓangarori da ke wannan yaƙi su daina amfani da ƙananan yara wajen sa su cikin wannan harka, don bai cancanta ba. A cewar wakiliyar asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.